barkan mu da fara saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Talata, wanda ya dace da 6 ga watan Safar shekara 1448 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, kuma ita ce rana ta 21 ga watan 7 shekara ta 2026 bayan miladiyar Annabi Isa. Cibiyar An-Nur da take unguwar Wuseto a tsakiyar birnin Abuja, muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi. Wannan ita ce haduwa ta farko don assasa ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi da aka saba gabatarwa shekara da shekaru a wannan cibiya mai tarin albarka, wato gabatar da darasi a cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma. Tsawon shekaru ana gabatar da darasin tafsiri a wannan masallaci, wanda shehin malami Dattijo Malam Harun yake gabatarwa, amma saboda yanayin jiki da rashin lafiya da manyanta ya sanya jiki a matsayina na ƙaramin almajiri daga cikin irin almajiransu, aka ɗora min wannan kinkimeman aiki mai girma. Ina roƙon Ubangiji Jalla wa'ala ina cikin abin faɗar abin da ya so ya yarda da shi. Littafin Alƙur'ani littafi ne wanda yake mai cike da falala, ya ishe Alƙur'ani ya zamanto falalarsa, kasantuwarsa zancen Ubangiji mai girma ɗaukaka. Allah ta'ala ya nasanta hakan a ayoyi mabambanta a cikin Alƙur'ani. Suratul Baqara, inda Allah ta'ala yake cewa a fatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. A nan wajen Allah ta'ala ya ambaci Alƙur'ani da cewa kalamullah, zancen Allah. Haka a ayat da ke cikin suratul Tauba, Ubangiji Jalla wa'ala ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. A nan ma Allah Jalla wa'ala ya ambaci Alƙur'ani da suna kalamullah, zancen Ubangiji mai girma ɗaukaka. Abu na biyu da yake nuna falalar Alƙur'ani da martabarsa da ɗaukakarsa, kasantuwarsa babbar mu'jiza da Allah Jalla wa'ala ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita, domin ta zamanto tabbatacciyar mu'jiza har tashin alƙiyama. Mu'jiza wacce take ba da amsa, take warware kowace shubha idan aka kawo suka akan wannan addini mai girma. Mushrikan Larabawa sun shahara wajen ƙalubalantar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo musu wasu abubuwa da suke gani ita ce mu'jizar da in an bashi za su yi imani da shi. Idan Allah ya tashi ba su amsa, yakan ba su amsa da Alƙur'ani, domin Alƙur'ani shi ne mafi girman mu'jiza da Allah ta'ala. Daga cikin misalai a wannan ɓangaren shi ne ayat da ke cikin suratul Fussilat, inda Ubangiji ta'ala yake cewa walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal aw qutti'at bihi alard aw kullima bihi almauta. Wannan aya ta sauka ne tana bada labarin ƙalubalen da mushrikan Quraishawa suka ringa ƙalubalantar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi, cewa garin Makka cike yake da duwatsu, hanyoyin Makka sun ciccika, saboda haka ina ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rurrushe duwatsun Makka ya kakkawo musu da ita a samu fadin ƙasa a Makka a yi gine-gine, ko kuma a yayyanka garin Makka ta zamanto filaye da za a samu damar yin gine-gine. Shine Allah ta'ala ya ce in akwai wani abu da zai iya yin wannan aikin shine Alƙur'ani. Allah ta'ala ya ce walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal, inda a ce akwai wani abun karatu wanda in an karanta shi duwatsu za su tafi, aw qutti'at bihi al-ard, ko a yayyanka kasa da shi au kullu irin sa shine la kana hazal qur'an da ya kasance wannan alqur'ani to kuma wannan mu'jiza ta alqur'ani ta tabbata ina ma mushrikan quraishawa na wancan lokaci za su zo su ga yau albarkacin alqur'ani yanda aka ruruce duwatsunan makka aka yayyanka filaye aka yi gine-gine dan saukar bakin da suke zuwa aikin haji ko umara da sauraron karatun alqur'ani a cikin harami kaga wannan ya nuna mu'jizar alqur'ani haka kuma yana daga cikin irin amsoshin da Allah ta'ala yake ba su a lokacin da suka kalubalanci annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani shine dan gudun kada su bata addinin nan da miyagun maganganun su kaccacala shi da shubuhohin lokacin da suke kalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallama laula unzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida wani yasa ba a saukar masa da alqur'ani a dunkule lokaci daya ba aka saukar da shi a rarrabe Allah ta'ala ya ba su amsa yace kan tabbatar da alqur'ani a cikin zuciyarka ana karantar alqur'ani aya bayan aya lokaci bayan wa ahsanu tafsira bada da abinda suka zo da shi da kuma mafi kyawun tafsiri wannan yana nuna falalar alqur'ani yana daga cikin abinda yake nuna falalar alqur'ani shine littafi ne madaukaki kuma yake daukaka duk wanda ya ruko da shi Allah ta'ala yana fada ayin da ke cikin suratul anbiya laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun lallai wallahi haqiqa mun saukar muku da kitaban anan wajen Allah ya kawo lafazin ki laqad anzalna ilaykum kitaban haqiqa lallai mun saukar muku da wani gagarumin littafi wani gagarabadan littafi wani butumin littafi fihi dhikrukum adh-dhikru anan wajen bima'na al-karam wash-sharaf wato fihi sharafikum wanda a cikin sa duk abin da kuke nema na daukaka yake yasa zamu ga lokacin da sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya baro garin Makka ya baro garin Madina ya tawo garin Makka yana amirul mu'minin dan yin umra gwamnan da yake kula da garin Makka wannan lokacin wani mutum ne da ake kira da suna Nafi ibn Abdul Harith da ya samu labarin ga Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ya taso daga Madina da ba zai zo to za su fita su tare shi ko a yanzu idan shugaban kasa zai je wata jaha to za ka ga gwamna da mukarrabansa za su je airport domin su tare shi don haka shi ma sai ya fita bakin garin Makka domin ya taro sayyidina Umar bin Khattab mai gidansa Amirul Mu'minin shugaban kasar musulmai na wannan lokacin sayyidina Umar yana gadinsa sai ya fara yi masa tambaya ni taqlabta ala ahli alwadi to kai da ka baro Makka ka zo tarata wa ka bari ya kula da Makka aikin da muka sa ka kai kula da Makka da gudanar da al'amura da shugabanci a sai Nafi ibn Abdul Harith yace istaqlaftu alaihim ibn Abza na sanya wani mutum da ake kira da suna ibn Abza ya zamanto shine muqaddashi na wanda zai kula da garin Makka to kun san sayyidina Umar dan Makka ne haifaffen Makka ne iyaye da kakanni ya kamata duk wanda matsayinsa ya kai a ce ya rike garin Makka to ya kamata a ce sayyidina Umar ya san shi sai ji an ambatar masa sunan wani mutum an dauki Makka an ba shi rubon ƙwarya amma bai san shi ba sai Ibn Abza wane ne Ibn Abza sai Nafi yace da Sayyidina Umar maulan min bawalina wani bararran bawa ne daga cikin bayinmu sai hankalin Sayyidina Umar ya tashi ya tambaye shi sai istaqlabta alaihim maula ka rasa wanda zaka sa ya zaman so muqaddashin ka a Makka baitullahil haram sai bawa sai Nafi yace da shi wallahi innahu qari'un bi kitabillahi wa 'alimun bil fara'id wannan ba ga magarin bawa bane ba wannan bawan makarantin littafin Allah ne kuma ya san ilimin rabon gado dan take sai Sayyidina Umar dan Khattab ya fashe da kuka yace wallahi naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin Allah ta'ala yana daukaka darajar wadanda suka yi riko da wannan littafin kowane iri ne su wa yada'u bihi akharin kuma Allah yana kaskantar da darajar wasu da wannan littafin a lokacin da buki riko da shi ba yana daga cikin abinda zai nuna mana falalata alqur'ani shine littafi ne da kowa yake fadayi yake da kishirwar jin sa da sauraron sa ba wanda yake gajiyawa da sauraron alqur'ani ba wanda yake kyamatar sauraron alqur'ani musulmi ne ko wanda ba musulmi ba zamu ga kissar Abu Sufyan ibn Harb da kissar Abu Jahl da Al-Akhnas ibn Shariq waɗannan mutane guda uku sanannun mutane ne manya-manya a garin Makka kuma a lokacin ba su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba amma sun san tabi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana raya dare da karatun Al-Qur'ani daka in suka kwanta a cikin gidaddajin su sai su kasa yin bacci sai sun zo sun kuya a bayan katangar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama sun saurari karatun sa na Al-Qur'ani wata rana tunda lokacin ga duhu babu street light babu wutar nefa balle in ka fito wani ya ganka wata rana Abu Sufyan ya fito sai kitibus da waɗannan mutane guda biyu Abu Jahl da Al-Akhnas ibn Shariq sai ta ku ne ya fito da ku cikin wannan talatainin dare kowa dai sai ya fadi wata bukata ya fadi wata sansu alaye kowa ya kauce washe gari a rana ta biyu sai suka tsara kitabu sure su su hukun nan sai Abu Sufyan ya tsara tambayar su me fito da ku nan ma dai sai suka tsara yau a rana ta uku sai suka tsara haduwa shine Al-Akhnas ibn Shariq sai Al-Akhnas ibn Shariq yace da su kaga mu fa ba bai kamata mu ringa junan mu ƙarya ba ni babu abin da yake hana ni bacci cikin dare irin inna tuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karanta alqur'ani sai in kasa bacci sai na zo na saurare shi saboda haka abin da yake fito da ni kenan sai su ma suka ce wallahi abin da yake fito da mu kenan saboda haka da safi sai Al-Akhnas ya tafi gidan Abu Sufyan ibn Harb yace to tunda har muna iya sauraron sa muna tasirantuwa da abin da yake karantawa na littafin sa muna jin sakon shi yadda ke ciki wai me zai sa ba za mu imani da wannan bawan Allah ba abin da yake faɗa gaskiya ne kuma babu abin da ya hana ni imani da shi face wani personal issue nawa ka san ni a garin Makka dan gidan sarauta ne mulkin Makka yana gidanmu kuma ko yau saurata ta fadi ina sa ran cewa ni zan zama sarkin Makka saboda haka idan na karbi addinin sa ƴan uwana ba za su bani sarauta ba kaji abin da yasa na tsagaita sai na ga abin da hali yayi wannan shine kawai dalili na ba komai ba Al-Akhnas ya tafi gidan Abu Jahl yace da shi me yasa ba za mu imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba bayan ga abin da muke saurara yana fada gaskiya ne sai Abu Jahl yace da shi wallahi ni matsala ta guda ɗaya ita ce gasa ka san shi ya fito daga gidan Banu Hashim ni na fito daga gidan Banu Khuzaima kuma tsakanin gidanmu da gidanku tun shekaru talatale muna gasa da junanmu muna ƴan rige-rige da junanmu kun wannan shekarar ta zo ƴan gidanmu su shayar da mahajjata 100 wata shekarar ɗan gidansu su shayar da ma'ajjata 200, wata shekarar mu ɗauki nauyin ma'ajjata 300, in shekara ta zagayo mu ɗauki nauyin ma'ajjata 400, yace aka muka ringa yi har sai da muka zo su ɗauki 1000, har yau sun kasa kada mu, mun kasa kada su. To kuma haka kurin yau sai gidan Banu Abu Banu Hashim, wani ya fito ya ɗan gidan Banu Hashim su fito su bugi kirji su ce fina nabiyyun ya'tihi alwahyu min as-sama, an samu annabi a cikin mu wanda wahayi yake zuwa masa daga sama. Yace to in nayi imani da shi na yadda an yi wilin ɗan gidan mu, saboda haka kawai shi yasa na ja dinga ba zan yi imani da shi ba. To kaga wannan ya nuna cewa san zuciya ce. Yasa ya amsa sunansa Abu Jahal ɗin kenan, jahilci ne da san zuciya. Yasa zaka ga waɗannan guda biyun Al-Afnas ibn Shariq da Abu Sufyan ibn Harb, duk Allah ya datar da su da shiga addinin musulunci saboda suna da kyakkyawan niyya. Amma shi tunda san zuciya ne ya janyo yake kiyayya ga musulunci da dan sallallahu alaihi wasallam, sai Allah bai bashi tawfiki ba. Muhallin shahid a cikin kissar shine yanda su da kansu suke kasa bacci sai sun saurari Al-Qur'ani saboda tasirin Al-Qur'ani, har sai da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin suratul ma'arij yana musu gori, famanil ladina kafaru qibalaka mubtiin anil yamini wa anil shimali idhin ayatma'u kullu imrin minhum an yudkhala jannata na'im, famanin kowane mutum a cikin su a shigar da shi aljanna ni'ima, kalla fa qaw ba za su shiga aljanna ba. Haka zamu ga kisar sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya kara masa yadda, lokacin da garin Makka yayi zafi, al'amura suka cuɗe, takura ta yawa ga musulmi, sayyidina Abubakar baya samun dama da incin karanta Al-Qur'ani da yin ibada a garin Makka. Sai tashi ya tattara inasa sai ya ce zai yi hijira, ya je nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya masa izini, ya fito sasannin Makka yana kokarin fita. Sai suka haɗu da wani dattijan mutum a cikin Qurayshawa da ake kira da suna Abdullahi bin Dawhina. Sai ya tambaye shi ya ce ina ka nufa ya kai ɗan Abu Quhafa? Sai ya ce hijira zan yi, Makka ta takura ta hana ƴancin addini, ta hana ƴancin karatun addini. Sai Ibn Dawhina yake cewa da shi a misluka yuhajir, kamar ka ne za a ce yau zai tattara ya yi hijira ya bar garin Makka, ba zai yiwu ba. Yayi ta lissafo wa sayyidina Abubakar irin ayyukan alkhairinsa da taimako da yake yi a cikin community, yana ayyuka na community development. Yace to irin ka bai kamata a ce yayi hijira ba, da haka sai ya dawo da shi garin Makka, ya tara shugabannin Qurayshawa, yace da su ga dan Abu Quhafa nan na dawo da shi, zai zauna karkashin garanto na da kulawata. Saboda haka sayyidina Abubakar tunda ya samu ƴanci, ya samu garanto, ya je gidan kullun da daddare yana karatun Al-Qur'ani. Mutum ne mai sanyin murya, mai raurawar zuciya a lokacin da yake karatun Al-Qur'ani. Saboda haka ya ci gaba da karatun Al-Qur'ani cikin dare. An ɗebi kwanaki ana yi, sai shugabannin Qurayshawa suka koma wajen Abdullahi bin Dawhina, suka ce da shi, to kaga burantan nan naka da ka kawo mana, to kai masa magana. Domin cikin dare muna bacci sai mu farka sai mu nemi matanmu, mu nemi ƴaƴanmu mu rasa. In mun fita neman su sai mu je mun tara sun kewaye masallacinsa, suna sauraron karatun Al-Qur'aninsa. Saboda haka ba mu yadda ba. Abdullahi bin Dawhina ya kira sayyidina Abubakar ya ce to ga abin da aka kawo ƙara. To ni gaskiya ko dai ka daina wannan karatun Al-Qur'anin ko in janye garantona. Ya ce janye garantarka, ba na son goyon bayan kowa sai Allah. Muhallin shahid a cikin ku kalli yadda sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya kara masa yadda, yake karatun Al-Qur'ani. Amma tare da haka matan Qurayshawa da ƴaƴayensu kanana suna zuwa su zagaye masallacinsa su saurari Al-Qur'anin da yake karantawa. Wanda yake mai faɗin gaske, babu wani littafi da aka yi wa hidima kuma ake kan yi masa hidima cikin fitar da ilmominsa irin littafin Al-Qur'ani. Saboda buwayar Al-Qur'ani, Allah ta'ala ya ce wa innahu la kitabun aziz, lallai shi Al-Qur'ani littafi ne wanda yake mabuwayi. Shi yasa har duniya ta nade ba za ka ga wani littafi da ake yi wa hidima ta fuskar fassara shi, da fuskar fitar da ilimin bukansa irin littafin gamsar da ko ya karantar da ilimin tafsirin alqur'ani kacokan a'a duk wanda yake tafsiri zaka ga iya wani bangare ne da ubangiji mai girma daukaka ya rubuta masa ya buda masa ya yi masa tagomashi da shi na ilimi yake iya samu ya karanta tsarin karatun mu tsarin karatu ne na at-tafsirul qur'an bil ma'qul wato fassara alqur'ani da abinda ayoyin alqur'ani suka fassara kansu da shi domin alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan shashin alqur'ani yana fassara shashi da kuma kokarin fassara alqur'ani da abinda ya inganta daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da hadisansa da abinda aka samu daga wajen sahabbansa da abinda aka samu daga wajen tabi'ansa da abinda aka samu daga wajen tabi'ut tabi'in da ragowar malaman musulunci za mu ringa daukan wasu kalmomi waɗanda larurar zance za su sanya a dauke su a yi bayanin su don fitar da ma'anar su ta lugga domin fitar da ma'anonin irin waɗannan kalmomi din yana ƙara fito da ma'anar alqur'ani da kuma isar da sakon alqur'ani tsarin mu shine karantarwa muna roƙon ubangiji mai girma daukaka ya sa mu fahimci ayoyin alqur'ani daidai Allah ta'ala kuma ya ba mu ikon aiki da abin da zamu karanta zamu fara tun daga farkon suratu fatihatil kitab na'am wannan sura da take gaban mu ita ake kira da suna suratu fatihatil kitab idan aka ce sura a cikin harshen larabci ana nufin kullu ma kyau shi ake kira dawo da ma'anar sura a cikin islahi na malaman qurra suka ce as-sura hiya ta'ifatun min al-ayat zata matla'in wa maqta wa qalluha thalathu ayatin sura wata tawaga ce ta ayoyi na alqur'ani wadanda ayoyin zaka gansu suna da tsawo kamar ayatul dayn a cikin suratul baqara wa maqta wasu kuma zaka gansu gajerun ayoyi ne kamar hud hammata a cikin ko in ce zata matla'in wata sura tana da tsawo kamar suratul baqara kamar wato ainihin suratul ali imran da suratul nisa da suratul ba'ida da suratul an'am da suratul a'raf da makamantan su wasu kuma surorin zaka ga su ba su da tsaho kamar suratul ikhlas da suratul kautsar da suratul asr kaga waɗannan ba su da tsaho wa qalluha thalathu ayatin mafi karancin sura wacce ba ta da ayoyi da yawa a cikin alqur'ani ita ce surar da take kunshe da aya uku ko dai ka ce suratul ikhlas ko kuma ka ce suratul kautsar ko kuma bata to wannan shine sura alqur'ani ya kasu zuwa ga mabambantan surori waɗanda wasu su aka saukar da su a makka waɗansu su kuma aka saukar da su a madina wannan sura da take gaban mu ana kiranta da suna suratu fatihatul kitab wato surar da aka bude littafi da ita an ambace ta da suna suratu fatihatul kitab saboda da ita ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka fara bude rubutun littafin alqur'ani da ita sannan kuma da ita ce ake fara bude sallah da ita duk sallar da dan adam zai yi suratul fatiha ita ce ta farkon budewa ta shahara ana kiranta da suna suratul fatihatul kitab amma tana da wasu sunaye waɗanda ba suratul fatiha ba wannan ma ya wada sarko akan kiranta da suna suratul ummul kitab wato surar ummul kitab shine uwar alqur'ani alkitab din ana nufin alqur'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummul kitab fa hiya qida dukkanin wanda yayi wata salla sawa'un sallat fara wannan sallar ta sarutacciya ce kaga wannan hadisi ya nuna cewa ana kiranta da suna ummul kitab kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Fatiha ita ce ummul Qur'an sannan kuma ita ce as-sab'ul masani kuma ita ce al-Qur'anul azim ana kiranta da suna as-sab'ul masani wato ayoyi guda bakwai da ake yawan maimaita karatun kamar yadda Allah ta'ala ya ambace ta ayoyin da ke cikin suratul hijri yace wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim sune ayoyin suratul fatiha wal qur'an al-azim kuma mun baka al-qur'ani mai girma haka kuma ana kiranta da suna as-salah wannan sura ana kiranta da suna sallah saboda hadisi ya zo a cikin sahih al-bukhari da muslim daga riwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya ce wato hadisi ne al-qudusi ko ka kira shi da suna al-hadisu rabbani ko ka kira shi da suna al-hadisu ilahi annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qasamtu as-salata baini wa baina 'abdin nisfain na raba sallah kashi bi tsakanina da bawana mecece sallah sai Allah ta'ala yace idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin ya ko duba yake ce alhamdulillahi rabbil alamin to sai kaga sai ubangiji jalla wa ala yace hamidani 'abdi bawana ya gode mu kaga a cikin hadisin yace qasamtu as-salata ai bi ma'ana qasamtu al-fatiha ya kira suratul fatiha da sura as-sala saboda ya nuni da cewa ana kiranta da suna as-sala ana kiranta da suna suratul ruqa surar da ake tawaida da ita saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda wanda ya zo a cikin sahihai a wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura su cikin wata tawaga suka yada zango a wani kauye suka nemi mutanen garin su ba su masauki mutanen garin suka yi musu irin ta Musa da Khadir fa abu ayu bayu ko kuma suka ki su ba su masauki suka fito bakin gari suka kafa sansanin su da suka kafa sansani su kwana su wuce cikin dare sai ga fadawa sun zo suka ce ai daga cikin garin kuna mata harbe shi da Allah ku da kuke matafiya ba mu sani ba ko kuna da maganin kunama daga ji yana can yana tsalle yana tuka kunama ta harbe shi sai Abu Sa'id ya ce to me za ku ba mu tunda mun zo ku ba mu masauki ba ku ba mu ba to yanzu kuma sai a yi ciniki tunda kun nuna mana alunku to mu ma sai a yi ciniki suka ce za mu sallame ku Abu Sa'id ya je karanta masa suratul fatiha sai gashi ya warke to shine da suka zo suka bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama labari sai Abu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da Abu Sa'id bai durika annaha ruqya kai ka waye baka labari cewa ana magani da suratul fatiha da wannan ne wasu daga cikin malamai suka ce ana kiranta da suna suratul ruqa wannan sura malamai sun yi sabani dangane da saukarta shi littafin alqur'ani idan ka dauke shi zaka iya kasa shi zuwa ga manyan kashi guda biyu akwai as-suwarul makki akwai abin da ake kira da suna as-suwarul madina surorin da aka saukar da su a Madina wasu daga cikin malamai suka ce wannan sura da take gaban mu an saukar da ita ne a Makka, wasu kuma daga cikin malamai suka ce an saukar da ita a Madina, wasu daga cikin malamai suka ce a'a an maimaita saukarta ne, an saukar da ita a cikin Makka aka ƙara maimaita saukarta a Madina, wasu kuma daga cikin malamai suka ce rabinta ya sauka a Makka. Wannan magana ba ta da ƙarfi a cikin maganganun malamai. Dangane da waɗanda suka ce an saukar da wannan sura a Makka, idan aka ce sura Makkiyya ce, ƴar Makka ce, me ake nufi da haka? Akwai ƙa'ida da malamai suke bayarwa wajen gane idan aka ce sura Makkiyya me ake nufi. Suka ce ita ce dukkanin surar da aka saukar da ita bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, shine abin da ake kira da suna Al-Makki. Dukkanin surar da aka saukar da ita bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wannan ita ake kira da suna Al-Madani, sura Madaniyya. Amma duk surar da aka saukar da ita kafin hijirar manzon sallallahu alaihi wasallama ita ake kira da suna Makkiyya. Mun gane wannan, shine suka ce Makkiyyuhu ma qabla hijratin nazal wal Madani ma ba'daha wa intasal. Makkiyyuhu in makan Al-Qur'ani ma qabla hijratin nazal, ita ce surar da ta sauka kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wal Madani ma ba'daha, yan Madinar Al-Qur'ani sune waɗanda suka sauka, surorin da suka sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akwai waɗanda suke cewa Al-Makki ma nazala bi Makka, wal Madani ma nazala bil Madina. In aka ce Al-Makki shine surorin da suka sauka a Makka, in aka ce Al-Madani sune surorin da suka sauka a Madina, to waɗannan ta'arifin su yana nuni ne zuwa ga cewa ana gane Makki da Madani ne a wato ainihin a makanin nuzul, wurin da aka saukar da sura. Su kuma waɗanda suka ce Al-Makki ma nazala qabla al-hijra wal Madani ma nazala ba'da al-hijra, su kuma suna nufin cewa wato ana la'akari ne da zamanin nuzul, na makanin nuzul. Za ka yi la'akari ne da lokacin da surar ta sauka, ba wai a inda aka saukar da ita ba. Kuma wannan ta'arifi shi ya fi ƙarfi a cikin maganganun malamai, domin yadda za ka gane fitowar ilimin a fili shine in aka ce Al-Makki ma nazala qabla al-hijra, surorin Makka su ne waɗanda suka sauka kafin hijira. Wal Madani ma nazala ba'da al-hijra, surorin Madina su ne waɗanda suka sauka bayan hijira. To kaga irin suratul Fath da suka sauka a Makka a wani waje da ake kira da suna Qura'il Ghamim, kaga suratul Fath a Makka Madaniyya ce. Saboda me? Lokacin da ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya yi hijira. Mun gane wannan? Saboda haka ana gane surar Makka ne idan ta sauka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko da ku a tsakiyar garin Madina aka saukar da ita. In dai kafin hijira ne, to sunanta Makkiyya. Ana gane sura Madaniyya ne ita ce surar da ta sauka bayan hijira, ko da ku a tsakiyar ɗakin Ka'aba aka saukar da ita. In dai bayan hijira ne, to ana kiran wannan sura ko wannan aya da suna Madaniyya. Mun gane wannan? Dalilin da yasa aka yi saɓani akan wannan sura, wasu suka ce Makkiyya ce, wasu suka ce Madaniyya ce, saboda hadisan da aka rawaito akan wannan surar. Akwai hadisin da yazo a cikin Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah ya ji kansa da rahma, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa a Madina ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa je an saukar min da surar da tafi kowace girma a cikin Al-Qur'ani, cikin suratul Fatiha. To amma dai magana mafi inganci shine an saukar da suratul Fatiha kafin hijira, saboda haka hukuncin ta hukuncin Madina Makka ne, Makkiyya ce, saboda dalilai kamar haka. Dalili na farko, an fara wajabta yin sallah tun ana Makka a shekara ta biyar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, a shekara ta takwas lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi Isra'i da Mi'raji da shi, a nan aka wajabta yin sallah. Kuma sannan nan abu ne cewa karanta suratul Fatiha cikin sallah rukuni ne daga cikin rukunin wato ainihin sallah. La salata liman lam yaqra fiha bi ummul kitab, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha cikin ta ba. Sannan abu na biyu, aya take cikin suratul Hijr ta nuna cewa an saukar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Waɗannan ayoyi guda bakwai na suratul Fatiha da ake yawan maimaita karatun su, ita kuma suratul Hijr Makkiyya ce. Kuma kaga a nan a cikin surar abinda Allah ya ce wala qad atainaka sab'an minal masani, tunumin riga mun baka. To kaga wannan yake nuna wato suratul Fatiha tuni ta riga ta sauka. waɗanda suka ce rabinta ya sauka a Makka, rabinta ya sauka a Madina, wannan kuma maganar su kamar yadda na faɗa ba ta da ƙarfi. Waɗanda kuma suka ce tana daga cikin surorin da aka yi mata tikrarun nuzul, wato aka maimaita saukar da ita, to ita ma wannan yana daga cikin abin da malamai wasu suke itibari da shi, kamar Imam Suyuti, Allah ya ji kansa da rahama, a cikin littafinsa Al-Itiqan fi Ulumi Al-Qur'an. Mun gane wannan? To ita wannan sura, suratul Fatiha, me ta kunsa? Wannan sura, suratul Fatiha, a jumlace ta kunshi komai da komai, ba abin da bata kunsa ba, babu abin da babu a cikinta. Shi yasa sirrin da Allah ya boye a cikin suratul Fatiha, malamai suke cewa ba wanda zai iya zuwa ƙarshensa. Duk wanda ya zo kan Fatiha, Allah zai iya buɗa masa gwargwadon abin da Ubangiji Ta'ala ya ga dama ya buɗa masa, ne ya san ma'anoni da surrukan da ke cikin wannan sura. Saboda haka kar ku yi tunanin abin da za mu karanta a nan na fassarar ayoyinsa iya ilimin kenan. A'a, ba mu ɗauki komai a ciki ba. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Abin da ya sa muka ci wannan sura ta kunshi komai da komai, saboda ita ce surrul Qur'an. Al-Qur'ani gaba ɗaya saƙonsa da ya ƙunsa, Allah Ta'ala ya tattare shi, ya yi summarizing ɗinsa a cikin suratul Fatiha. Imam Hassan al-Basri, Allah ya ji kansa da tarin rahama, yake cewa Allah Ta'ala ya saukar da littattafai guda 104 ga annabawa mabambanta. Amma waɗannan littattafai guda 104 sai Allah Ta'ala ya tattare iliminsu gaba ɗaya a cikin littattafai guda 4, shine littafin At-Taura da littafin Injila da littafin Zabur da kuma littafin Al-Qur'ani. Yace sai Ubangiji Ta'ala ya tattare ilimin duk abin da ya aiko annaba da shi a cikin waɗannan littattafai 104 a cikin waɗannan littattafai guda 4. Sai ce sai Ubangiji Ta'ala ya tattare ilimukan waɗannan littattafai guda 4 a cikin littafi guda ɗaya, shine littafin Al-Qur'ani. Sai Allah Ta'ala ya tattare ilimin Al-Qur'ani gaba ɗaya a cikin surorin da ake kira da suna Al-Mufassal, wato daga suratul Qaf zuwa Min al-Jinnati wan-Nas, waɗannan su ake kira da suna Al-Mufassal a cikin Al-Qur'ani. To duk ilimin Al-Qur'ani gaba ɗaya Allah ya tattare su a tsakankanin suratul Qaf zuwa suratul Nas. Hasan al-Basri yace sai Allah Ta'ala ya tattare ilmul Mufassal, ilimin waɗannan surori ɗin gaba ɗaya a cikin suratul Fatiha. Ita kuma suratul Fatiha sai Allah ya tattare iliminta gaba ɗaya a cikin ayar tsakiyar da ke cikinta, ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In ka ji an ce bisurul Fatiha, to ana nufin wannan shine surul Fatiha. Mun gane wannan? Saboda haka shi yasa sai malamai suka ce babu wanda zai iya tattare ilmin mukan suratul Fatiha, sai dai dan adam ya yi nutso iya gwargwadon abin da Allah Ta'ala ya bashi ikon ya yi nutso a ciki. Ita wannan sura, Ubangiji mai girba ɗaukaka a cikinta ya yi bayanin yadda za a san Allah. Shi yasa za mu ga jumlar farko da Allah Ta'ala ya fara buɗewa da ita shine Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sannan a cikinta Ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi bayani akan al-makhluqa, abubuwan da Ubangiji Ta'ala ya halitta su ne al-alamina, kullu ma siwa Allahi fa huwa alam. Duk abin da yake ba Allah ba, shi ake kira da suna alam. A cikin wannan sura akwai karantar da mutane ilimin tauhidi, su san Ubangiji mai girba ɗaukaka ta fuskar sunayensa da siffofinsa da kuma ayyukansa. Allah Ta'ala ya ce Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A cikin wannan ayar kaga an ambaci sanin Allah shine Allahu al-Ilahu al-Ma'bud, Allah wanda shi kadai ake bautawa. Kaga wannan shine abin da ake kira da suna tauhidul uluhiyya. Sannan Allah Ta'ala ya ce Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, wanda yake Ubangijin dukkanin halitta. Nan kuma akwai ishara zuwa ga tauhidul rububiyya, yadda da Allah a matsayinsa na wanda ya halitta. Sannan kuma akwai siffofin Allah da sunayensa, kamar yadda Allah Ta'ala ya ce Ar-Rahmanir Rahim, nan siffofin Allah ne da sunayensa. Akwai ayyukan Allah da yake Maliki Yawmiddin, mamallakin ranar sakamako. A wannan sura ta yi bayani akan rukunan imani, imani da Allah, imani da manzannin Allah, imani da mala'ikun Allah, har zuwa imani da lahira da abinda ta kunsa. Duk wannan yana cikin alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin. Sannan wannan sura ta mana bayani akan wane ne dan Adam, da yanda Allah ta'ala ya ajja dan Adam kashi biyu a duniya, fariqan fil jannati wa fariqan fis sa'ir. Huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min. Haka mutane suke, ko dai masu imani ko marasa imani, ko mutanen kirki ko kuma waɗanda suke ba su da kirki. To waɗanda suke da imani din Allah ta'ala ya ambace su, inda yake cewa siratal ladina an'amta alaihim. Marasa imani da marasa kyawawan ɗabi'u Ubangiji ta'ala ya ambace su, inda yake ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ba waɗanda kai fushi da su ba, ba kuma waɗanda wato ainihin kafatar da su ba. A cikin wannan sura akwai bayani na hanyoyin da ɗan Adam zai samu shari'a, da kuma hanyoyin da ɗan Adam zai zamanto batacce. Wannan sura ta yi bayani dangane da shari'a, akwai faɗin Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim, dangane da hanyoyin bata ta aya sai ta nuna mana dalilai biyu su suke lalata ɗan Adam, ko dai dalili na jahilci ko kuma dalili na san zuciya. Idan mutum yana san zuciya, kaga ya san gaskiya, ya take mata ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, sun san gaskiya suka take mata. Yana yin abu ne bisa ga jahilci, Allah ka kare mu. Sannan wannan sura ta yi bayani akan ilmukan shari'ar musulunci. Ilimin shari'ar musulunci ya kasu kashi hudu. Ilimi na farko shine ilimin tauhid, abinda yake komawa zuwa ga sanin Ubangiji mai girma daukaka. Allah ta'ala yake alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin. Sannan akwai bayani akan ilmul ibada, yanda za a bauta Ubangiji ta'ala shi kadai, shine Allah yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sannan kuma sura ta yi bayani akan ilmul shari'a, yanda za a gudanar da dokoki da ba zalunci ba zalunta ba ba zalunce su ba, shine fadin Ubangiji ma daukaka ihdinas siratal, da yanda kyawawan ɗabi'u suke da yanda munanan ɗabi'u suke, samu tarbiyya da kyawawan ɗabi'u da munanan ɗabi'u. Dangane da kyawawan ɗabi'u din, duk wani wanda ka sani yana da kyakkyawar ɗabi'a, tun daga kan annabawa da sahabbansu da waɗanda suka bi tafarki irin nasu, to suna cikin siratal ladina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda kai musu ni'ima, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a yadda cikin suratul nisa, ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah. Sannan duk wanda yake ba su ba, wanda yake sabawa Allah da munanan ɗabi'u, to sura ta yi bayani a kansa, su ne ghayril maghdubi alaihim waladdallin, ko dai mutane 'yan san zuciya da suka san gaskiya suka take mata, ko kuma jahilai da suke bautawa Allah akan jahilci. Wannan sura ta haɗar da dukkanin ilimi, kamar yadda muka faɗa, ilimi na rayuwa da kuma ilimi na addini na sanin Allah. Waɗannan abubuwa da muka faɗa ishara ce akan ilimi na addini. Akwai kuma abubuwan da Allah ta'ala ya yi ishara a kansu na ilimin rayuwa a cikin wannan sura ɗin. Yanzu idan ka ɗauka rayuwar mu ta yanzu da muke rayuwa a ciki, babu ilimi mafi tsada irin ka ce ilimi na kimiyya da fasaha, science and technology kenan, ko ilimin science, ilmul ulum. To wannan duk inda wannan ilimi ya kai yau a duniya, za ilimi na rayuwa. Misali, in ka ɗauki halittar Allah, mafi girman halittar Allah shine al'arshinsa, zul arshil majid, mun gane wannan, rabbul arshil karim, rabbul arshil azim, shine mafi girman halittar Allah al'arshinsa. Mafi ƙanƙantar halitta shine zarra da abin da yake ƙasa da ita, wala asghara min zalika. To mafi ƙanƙantar halitta ɗin nan, zaka samu masu kimiyya da fasaha suna iya gano abin da ido baya iya gani da madubin dubarodin. to amma abin da yake mafi girma ba ta iya ganin sa har ya ba wata kimiya da ta kai zuwa ga wannan ilimi din misali idan ka dauki alamul malaika har ya ba wata kimiya da fasaha da ta gano mana yaya malaiku suke rayuwa a cikin duniyar su amma kaga surar ta yi ishara akai rabbul alamin ubangijin dukkanin halitta wanda malaiku suna ciki haka wato ainihin kano abinda aljanu suke dabdala a ciki saboda innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum haka idan ka dauki alamul insan bangaren dan adam din shi kansa zaka ga busu karade shi da ilimi ba wani bangare ne na ilimi amma alqur'ani ya ga mana Allah ya karade rayuwar dan adam da ilimi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tadhibu al-arham wa ma tazdad Allah ya san abinda kowace mace take dauke da shi na juna biyu da abinda mahaifar take tawayewa da kuma abinda mahaifar take karawa to anan wajen kimiya da fasaha za ta iya ganowa idan mace ta samu juna biyu wallahi tun daga satin farko idan ta yi test za ta iya gani dan wani dallayi akan abinta sai nuna mata tana da juna biyu wallahi idan ya kai wata hudu ya zama mutum za a iya yin scanning a iya gane cewa namiji ne shi ko mace amma shi ma wannan ba tabbas bane ba dan suna gane namiji ne ko mace idan dan jaririn yayi wawan zama akan iya ganewa ta fuskar al'auransa yi wani lokacin sai kaga an hasko tana ta murna za ta haifi santa lelan namiji sai ranar haihuwa ashe na'ura ta yi decision sai kaga ta haifi abu durwa ko tana ta murna za ta haifi abu durwa sai ranar haihuwa sai kaga ta haifo garna sakin soja mun gane wannan to kaga wannan wani bangare ne na ilimin amma shi wannan dan da yake cikin ciki wane ne wanda ya san cewa za a haife shi ko ba za a haife shi ba sai Allah in ya zo duniya wa yake da ilimin cewa zai yi tsawon rai ko ba zai yi tsawon rai ba sai Allah wa yake da ilimin cewa wannan dan zai zama to na gari ko na banza ba wanda yake da wannan sai ubangiji ta'ala yasa Allah ya ce Allahu ya'lamu ma wannan ma din sila ce wacce ta gama komai da komai duk wani abu na ilimin dan adam arzikin sa ajalin sa shakiyi ne ko sa'idi Allah ta'ala ya san wannan mun gane wannan to saboda haka wannan sura duk ta yi mana jawabi akan wannan ta yi ishara zuwa ga alamul hayawanat wato bangaren dabbobi waɗanda suke rayuwa a ƙasa ko waɗanda suke rayuwa a cikin ruwa ko waɗanda suke tashi fur sama anan suke rayuwa kamar tsuntsaye da makamantansu wannan sura dukkanin ta yi bayani akan wannan falalar wannan sura din wannan sura tana da falaloli masu tarin yawa daga cikin irin falalolinta shine ita ce a'zamu suratin fil qur'an alqur'ani hadisi yazo a cikin sahih muslim daga riwayar ubay ibn ka'ab Allah ya kara masa da yake cewa wata rana ina sallah annabi da nake dare sai nazo na sabu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yaya nake kiran ka baka amsa ba sai ce ya ma'aikin Allah sallah nake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka ji Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu fajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku waɗanda suka yi imani ku amsa kiran Allah kuma ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan sun kira ku zuwa ga abin da zai inganta rayuwarku wannan aya ta nuna cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in kana sallah ya kira ka to dole ka amsa kiransa ina cewa wani ne kace na'am ina sallah in yace yanke ka taho yanke ka taho ina fata mun gane wannan domin amsa kiran manzo Allah shi ma ibada ne mun gane wannan in yace karasa to sai ka karasa babu sujjada sahau dan ba za ka ce ai na yi magana bari in sahau ba a amsa kiran Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gane wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace da Ubayy dan Ka'ab zan sanar da kai wata sura wacce take mafi girma a cikin alqur'ani kafin in fita daga masallacin nan annabi ya tashi zai fita daga masallaci yana rike da hannun Ubayy dan Ka'ab Ubayy ga har an zo kofa za a fita annabi bai sanar da shi sura ba sai ce ya ma'aikin Allah ka ce za ka sanar da ni wata sura wacce ta fi kowace girma a cikin alqur'ani kafin mu fita daga masallacin nan gashi za mu fita baka gaya mun ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace hiya ummul qur'an hiya sab'ul matani wa hiya alqur'anul azim ita ce ummul qur'an suratul fatiha kenan kuma ita ce as-sab'ul matani ayoyi bakwai da ake yawan maimaita karatun su wa hiya alqur'anul azim kuma ita ce alqur'ani mai girma wannan sura yana daga cikin falalarta ta kasance rukuni ne daga cikin rukunai na sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba duk wanda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda yayi sallah bai karanta fatiha ba sai ya faida ce wannan sallar rutashiya ce haka kuma wannan sura yana nuna falalarta shine yawan karanta ta da ake Allah ta'ala ya kira ta da suna sa'ad an walaqad atainaka sab'an min al-masani wadanda ake yawai maimaita karatun ya ishe ka yawan maimaita karatun ta a raka'o'i 17 da ake karanta ta a yini wanda in mutum yana da fulfuli ma zaka ga raka'o'in sun fi haka kuma abinda zai kara nuna maka falalar wannan sura duk sanda kake karanta ta baka jin ka gaji haka duk sanda wani yake karanta ta baka jin ka gaji da karatunta haka wannan sura a cikin ta akwai sirrin amsa addu'a Allah ta'ala ya koyar da sirrin amsa addu'a a cikin wannan sura idan mutum yana so yayi addu'a Allah ya karba abubuwa guda uku zai rige abu na farko in zai fara addu'a ya girmama Allah ya yaba Allah ya kuranta Allah sannan abu na biyu shine ya tawassuli da wasu ayyukan sa na gari sannan kuma abu na uku shine ya roki Allah abinda yake so ya roka don ka kalli wannan sura ta yi ishara zuwa ga wannan dan Allah ta'ala a farko ya bude ta da kuranta Allah sannan kuma a karo na biyu kuma ya yi ishara zuwa ga tawassuli da ibadar dan adam a ƙarshe kuma ya rufe ta da addu'a fadin sa cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan kaga duk girmama Allah ne da yabansa da kamba mashi da girmama shi mun gane wannan fadin sa cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan kuma tawassuli ne da bawa yake da ayyukan sa قال العبد اياك نعبد واياك نستعين فيتي هذا بيني وبين عبدي wannan kuma ni da bawa na ne in ni kadai yake bauta wa na sani shi ma ya sani in ni kadai yake neman taimako na sani shi ma ya sani mun gane wannan to sannan اياك نعبد واياك نستعين sai addu'a ta biyo baya ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sannan wannan sura a karshe yana daga cikin falalarta shine ana neman waraka da ita ana neman waraka da ita waraka daga dukkanin cututtukan da suke zamun zuciya ko cututtukan da suke damun gaggar jiki ibnu qayyim alaihi kansa da rahma a cikin madarijus salikin yayi bayani akan wannan inda yake cewa ita wannan sura duk wanda yake da matsala a zuciyarsa irin cututtukan da suke damun zuciya kamar cuta ta shirka kamar cuta ta ƙarya kamar cuta ta hasada kamar cuta ta mugunta kamar cuta ta keta kamar cuta dukkanin wasu amradul qalb cututtuka da suke damun zuciya yace to idan dan adam ya zauna ya karanta wannan dalilan da suka sa yake ya samu wannan cutar da hanyoyin warakarta yace kuma dalilan suna cikin fadin ubangiji mai girma daukaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yace haka kuma ana amfani da ita wajen samun waraka daga dukkanin cutar da take damun jiki duk abin da yake damun ka a jikinka ko ciwon kai kake yi ko ciwon ciki ko wata rashin lafiya da take ci take cinyewa ka lambunci karanta suratul fatiha ko ka karanta ta a haka ko ka karanta ta a ruwa ka sha ko ka karanta ta a ruwan zamzam ka sha ko ma dai a menene in ka lambunci karanta suratul fatiha lallai ubangiji ne ya daukaka zai baka waraka a kai haka duk abin da kake jin tsoro zai same ka kamar shafar aljanu ko makircin masu makirci ko kaidin masu kaidi ko sihirin masarita to shi ma karatun suratul fatiha yana taskacewa yana karewa ga barin wannan wannan ita ce suratul fatiha a takaice mabudinta tafsirin ta kuma sai sati ne zuwa insha Allah abinda muka fada daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuka ban harshe ubangiji ta'ala ta yafe mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته